أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إن شاء الله تيجا ودكرت للتافي من التعليم المتعلم في طريق التعلم ذا متاشي عندما لك تيوى وأنشدنا الشيخ الأستاذ شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله ما لك تيوى أتكم ونن واقع لك تيوى الشيخ الأستاذ أنشدنا يا سأمنا واقع shi wannan malamin shine Sheikhul Islam Burhanuddin rahimahullah zal il yake cewa zal ilmu ko zal ilmi a'la rutbatan fil mawatibi wa min dunihi izzul ula fil mawakibi malaika cewa zal ilmi ko zul ilmi a wata nuska ko ma abutin ilmi to kace zal ilmi ma abutin ilmi a'la rutbatan fil mawatibi shine madaukaki shine mafi daukaka wajen daraja a cikin darajoji wa min dunihi izzul ula amma wanda ba shi ba wanda bai kai shi wanda ba mai ilimi ba izzul ula fil mawakibi shi wannan daukaka to tana cikin jama'a ne mawkib jam'i al mawakib jam'i ne na mawkib al mawkib sune kamar jama'a yake cewa fazul ilmi يبقى عزه متضاعفا شي ما ابوتين علمي دوكاكر شي تانا ونزوا تانا للمكوا تانا للمكوا كو دا يوشي قارا درجه yake وزل جهل بعد الموت تحت التيارب اما كاغا شي ما ابوتين جاهلتي bayan ya mutu to yana kalkashin kasa ko kace kalkashin yana kalkashin kasa tayarib yake cewa fa hayhata la yarju madahu man yutaqa wa qiy waliy al mulki wal iwal al katay malika cewa fa hayhata ayyay nisa la yarju madahu wanda baya kauna ko kace baya fatan karshen shi baya fatan ya samu karshen shi ko baya fatan mi za a ce kamar madahu shine gulgulan shi ko karshen shi manir taqaqi waliyul mulki wanda ya daukaka irin na waliyul mulki ma'abocin mulki wa da kata'ibi kuma shugaban rundunoni ma'ana wanda baya ba kowa ma yana so ya kai karshen daukakar shi ba wanda yake so a ce mulkin shi bai kare ba shi ya mutu ko a kifar da shi ya amshi mulkin kowa so yake sai ya karshen mulkin shi malaka cewa sa umli alayka ba'da ma fi fasmu zammaka imla'i zammaka shifta ko dikite na wasu abubuwa da suke cikin ilimi malaka ce fasma'u ka saurara yake cewa fi hasrun an dhikri kulli manaqib fi fabi'an fabi hasrun an dhikri kulli manaqib yake cewa a tare da ni akwai takaituwa game da ambata dukkan wasu darajoji na mai ilimi ma'ana ba komai bane zan takaita ne akan ambata wasu darajoji yake cewa shi ilimi huwa nuru kullun nuri yahdi anil ama yake cewa shine haske dukkan wani haske wanda yake shiryawa game da makafta wazul jahli marrad dahri bainal gayahibi amma kaga shi wanda yake da ma'abucin jahilci tsawon zamani bainal gayahibi yana tsakanin mi za a ce yana tsakanin gayahib shine yana tsakanin kace kawai ba gaibobi a gayahib shine gai yake cewa kamar gaiha ba kamar wannan yana tsakanin me ba zan ce wallahi da wasu cikin kalmar ta kasu zo mune kamar tsawon zamani to shi kawai kace kamar yana tsakanin bata yana tsakanin abubuwan da ba a san su ba malai yace huwa zurwatu shamma'u shi mai ilimi ko kace ilimi shine zurwatu shamma'u shine kololuwar daukaka wanda tahami manilta wanda take karar da wanda take kare wanda ya faku da ita wanda ya faku da ita take bashi kariya mala yake cewa ilaiha wa yamshi aminan fin nawaibi, a cikin wannan daukaka kuka ce a cikin wannan kololuwar ce ta ilimi ko kariyar ta ilimi ce yake tahiya, yana tahiya cikin aminci, yake cewa fin nawaibi a cikin musibu. Gashi yana rayuwa a cikin annawaib, jami ne naiba, annaiba yace musiba, yana tahiya a cikin musibu amma kuma shi hankalin shi kwance saboda yayi ilimi, ya san yanda zai yi ya kauce ma wannan musibokin. Malam yake cewa bihi yantaji wan nasu fi ghalatihim, bihi yantaji da wannan ilimin ne, da wannan ilimin yantaji ko kuma yantaji a yuntaka anaku
anaku yantaji
to ni ana wa yantaji ma ya kawo
kuma yantaji
to da shi dai yake da ilimi ne yake tsira ko kace yake aminta ko kace ake zaba shi in aka dauko yuntaka ne wan nasu fi ghalatihim alhali ko mutane suna cikin rafkanarsu abihiyin takana bihiyin tajide a fon bihiyin tajide shine yake aminta wan nasu fi ghalatihim mutane suna cikin gafalarsu na'am yake cewa bihiyar taji da wannan ilimin ne yake kauna yake so ya samu wasu abubuwa na alkhairi da lahira wa ruhu baina taraibi alhali kuma rai tana tsakanin ƙasa mala yake cewa fa man bihi yashfa'u al-insanu man raha asiyan da ilimi ne mutun yake cetan wanda ya waye rai ko wanda ya mareta yana mai sabo to dalil da ilimi sai ka cece shi ka shiryar da shi ka dora shi zuwa hanya mai kyau malaka cewa ila darkin nirani sharril awaqibi zaka cece shi ne ka cece shi daga darkin niran shine daga hauhawa na wuta sharril awaqibi sharrin makoma kuka ce sharrin karshe faman ramahu ramal ma'aribi kullaha duk wanda ya nemi ilimi to ya nemi al-ma'arib abin nema shine ai al-maqalib ya nemi abin nema dukkan shi dukkan wani abin nema da ake so a samu na alkhairi to in ka samu ilimi ka samu wannan abubuwa wa man hazahu qad haza kullal maqalibi wanda kuma ya tattarsa da ilimi to ya tattarsa da dukkan wani abin da ake so a samu huwal mansibul ali fa ya sahibul hija malam yake cewa shi ilimi shine mansibul ali shine mansibi kaman matsayi madaukake yace fa ya sahibul hija ya kai mu abocin hankali izanilatahu idan ka samu ilimi hawwin bifautil manasibi yake cewa ya fa ya faya menene wajen huwa al-mansibul ali aya sahibul jinam izanilatahu yake cewa idan ka samu ilimi hawun bi fautil mana ai karke ilimin kamar karke shi ai karke wannan ilimin hayyinan kamar abun farin ciki ana cewa hayyinan ko hani'an karke shi abun farin ciki ko kuma izanilatahu idan ka samu wannan ilimin hawun kakkai wasa bi fautil manasibi wajen wannan matsayi ya kuce maka ma'ana a ko kace izanilatahu idan ka samu wannan ilimin hawun to ka sauƙaƙa ma kanka idan wani matsayi ya barka ma'ana in dai kana da ilimi to koda wani matsayi aka baka sai aka amshe to ka sauƙaƙa ma kanka in dai ba wannan ilimin bane ya barka wake ta fa in fataka dunya wa dibu na'imaha fa ghammid fa innal ilma khayrul mawahibi yake cewa idan duniya ta kubce maka baka same ta ba da kuma jin dadin duniya mala yace to ka rumtse idan ka yake cewa shi ilimi fa innal ilma khayrul mawahibi shi ilimi shine mafificin duk wata kyauta da za a yi ma mutum mala yake cewa wa unshitu li ba'dihim nasabu waqa ga wasunsu yake cewa iza ma'tazza zul ilmi bi ilmin fa'ilmul fiqhi aula bi'tizazi yake cewa idan wani sarmayi yake so ya dan yayi jin kai da wani ilimi to ilimin fiqhi shine yake cancanta a yayi jin kai da shi ma'ana in dai za iya yin jin kai da wani ilimi mutun yayi alfahari da ilimi to ilimin fiqhi shine ilimin da ya cancanta yayi ilimi ya ayi alfahari da shi yake cewa fa kam dibin yafuhu wala kamiskin yake cewa da yawa ne ma daga cikin tarayya wanda zaka yi yana tashin kamshi yace amma wala kamiskin bai kai ba almiski kamshi wa kam dairin yadiru da yawa zaka samu tsintsin da yake tashi wala kabazi amma bai kai shahu ba wajen tashi sama shahu ne zai kai kololuwa ko sama wa unshitu li ba'dihim mala yake cewa haka nan an sabu waka da wasunsu nasabu waka da wasu wa unshitu aidan nasabu waka harka nan malaka cewa alfiqhu anfasu shay'un anta dakhiruhu man yadrusu alilma lam tadrus mafakhirahu malaka cewa ilimin fiqhu shine mafi tsadal abu kai tanadin shi ko fa anta dakhiruhu kai ne wanda kai guzurin wannan ilimin zakhiruhu ko oh yawa anta zakhiruhu kai ne kawal wannan ilimin
kawa
eh kai ne kai a kai ne abun tanadi kamar kai ne abun tanadi ne wannan ilimin anta zakhiruhu kai tanadin shi ko kace kai ne ka tanade shi manya da rusul ilma duk wanda yake karanta ilimin fiqhu to lam tadrus mafakhirahu to abun alfaharin shi ba zai tsoho ba malika ta faksib li nafsika ma asbahata tajaluhu ka samar ma kanka abinda ka wayi gari kana jahilta shi fa awwalul ilmi iqbalun wa akhiruhu malika cewa saboda shi farkon ilimi shine iqbalun wa akhiruhu iqbal sannan kuma karshen shi ma dai karshen shi koma wace ilimi hukun shi zai zo maka sannan kuma in kai wasa ba kama shi ba hallo kuma zai tahi ya barka muna iya shiga cikin ciki kuma daya wannan ya muga wannan kalma hukan karatun wannan menene da hukan baitin wannan wanda muka tashi inda kawun to mu ji malai su kawun to
zan ilmu ala rutbatin shi fil maratibi abin dunihi izzul ula fil mawaki
inda da to gani wannan ne nake nema mai ne yawwa wannan bainal gayahibi in al-gayahibi shine duhai yam'i ne na gayhab kamar yadda kace az-zulmatu shadida kenan kaga a bainal gayahibi shi yana tsakanin a yawwa yana tsakanin duhai sai kuma can wannan bainal me yake ce mushi can bainat tayaribi فهيهات لا يرجو من يلقى نعم شكرا يوم تصير ان شاء الله وكنا بدنا مكيد دي الله بمولاده الله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك